الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ɗan uwana musulmi, tashin hudumu a wannan sati zama ambaci wasu kaɗan daga cikin faladori da ake samu na ranar yinin arfa, yinin tara ga wannan wata kenan, watan Dhulhijja. Ayo muna biyar ga wata. ɗan uwana masu imani, kamar aka yi ta bayani tun farkon wannan wata ko kafin su gassama cewa akwai kwanuka wanda suke masu albarka, masu muhimmanci kwarai da gaske, wanda su ne Allah ya yi son a yi ibada a ciki, kuma ya yi sakamakon wanda yake mai gwaɓi a cikinsa. Gashi alhamdulillah, Allah ya kaddara mu shiga cikin wannan kwanuka. Har yau muna kwanuka na biyar a cikin wannan wata na Dhulhijja. Falala ce mai girman gaske. Wajibin mu gode ma Allah akan wannan falala da ya mana. Ka samu kaya ki sibiji ɗaya a cikin wannan kwanuka masu albarka, Allah ya maka babban gata, domin sakamakon shi ya sha bamban da sakamakon da za ka yi ka zubihi a sauran kwanuka ko kuma sauran watanni. Lalle ya cama, ya more, ya ji daɗin shi, abe barka. Duk mutumin da ya rike kanshi ya ribanci waɗannan kwanuka ta hanyar tattara ayyukan alkhairi, wanda muka yi bayani, da wanda ma ba mu yi bayani ba a baya, ya kutsa kowace hanya, bai bar dama ba ta kubce masa. Wannan mutumin ya cama. Lalle Allah ya yi alƙawarin ƙanƙarin zunubai da kuma ɗaukaka daraja ga wanda zai yi ayyukan alkhairi cikin wannan wata, kuma cikin wannan kwanuka guda goma na farkon watan Dhulhijja. Malam Ibnu Taymiyya, Allah ya kai shi da rahama, yake cewa ka cika wannan kwanuka naka da yin sallah a dare, da yin sallah a cikin yini, shi ne mafi fiji da mutum zai je gurin jihadi ba tare kuma a ce ya dawo daga wannan hijabin, daga wannan jihadin ya dawo da ransa, ya dawo da dukiyarsa. Kamar yana fassara wancan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da muka ta bayani a baya. To kuma Allah da kanshi ma dan ya gwada mana muhimmancin wannan kwanuka, kuma wannan yini Allah da kanshi madaukakin sarki yake rantsuwa da wannan kwanuka. Bada a'udhu billahi samiul alim minash shaitanir rajim. Allah ke ta bismillahir rahmanir rahim. Wal fajr, ina rantsuwa da al fajr, wa layalin ashr, da kuma kwanukan nan guda goma. Malam Ibnu Katsir ke ce abin da yake nuna alfajr shine fajr sahiya ta ranar Idil Layya, wa layalin ashr, wannan kwanuka guda goma na farkon watan Dhulhijja. Shi yasa manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wa sallam, yake cewa babu wani aikin da Allah ya yi so a aikata shi ya ba da gwaggwaban lada a cikin wasu kwanuka kamar irin wannan kwanuka guda goma na farkon watan Dhulhijja. Muna mainatawa saboda girman daraja da kafara da ake samu. Suka ce ko da jihadi fi sabilillah, yace ko da jihadi fi sabilillah. Sai na mutumin da ya fita da dukiyarsa ya je da ransa da dukiyarsa, a can dukiya ta kare, a can kuma aka kashe shi, shine zai yi daidai ya kamo mutumin da ya tsaya tsurin aiki cikin wannan kwanuka guda goma na hukumar wata zakita. A can ba karamar falala bace ba, sakaki ne mutum ya ko in kula a ga babu canji a cikin rayuwarsa tsakanin Dhulhijja da wani watan wanda ba shi ba. Wala ba karamar asara bace ba, ba karamar sakaki ne gare mu ba. Ya kamata a ga canji a gare ni na ibada, in ƙara akan abin da nake yi a da, in yawaita tasbihi, in yawaita azkar, karatun alqur'ani, ziyara, sadaka, salloli na nafila, duk wani aiki na akan ya kamata a ce na wato zage dan sai tukuru irin azumi, domin samu irin fara da ake samu cikin wannan mafi girman kwanuka yin wa musulmi. Su daga cikin kuma mafi girman darajar kwana a cikin kwanuka guda goma shine yinin arfa, wanda zai kama insha Allah ta'ala ran talata mai zuwa, tara ga wata na Dhulhijja. Manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wa sallam, ma min yawmin, babu wani yinin da wanda Allah ke yawan ƴantar da bayi daga gidan wuta zuwa gidan aljanna kamar yinin arfa. Abin nihi a matsayin mu na musulmi, muna da kurakurai, akwai wanda kuskuren shi ya kai kashi gidan wutar jahannama, akwai wanda ya gabata kawai ɗan wuta ne, amma Allah mana sarki cikin wato rahamarsa da falalarsa zai rubuta a goge wannan bawan Allah sansan daga cikin dukkan ɗan wuta, a hujja shi gaba ɗaya a mashi layin ɗan aljanna. To a cikin inda Allah yake yawan yin wannan, babu kamar cikin wannan wuni na wanda ke yini na arfa. Sannan sai ke cewa lallai Allah maɗaukakin sarki ya dunu, yana kusanta, yana malmatsawa zuwa ga wato bayinsa, kuma yana alfahari da su a gurin mala'iku har ma yake tar su wai kun san waɗannan miske ne ma a gurina abin ne suna neman fallata suna neman rahamata suna neman gafarata kuma da zashirar cewa lalle ku tabbatar ta na gafarta musu lalle na ji kansu na gafarta musu zunuban su ɗan wa masu imani wannan wuni ne albarka wuni ne da ya wajaba a gare mu gabaki daya mu bar lokacin mu ka cokan domin yawaita ibadu a cikin su koda mun yi sakaci a sauran kwanukan guda takwas da suka huce to yana ta yau hayinin arfa ne to yana da kyau in bai zama wajibi ba a gare ni a gare ka mu samu lokaci na musamman ko jurjin wannan bai rasa ma kamar ka ce wata rana ce ta musamman zan keɓance dan ibadar Allah subhanahu wa ta'ala ko da mu dame ta gaba ɗayan ta daga farko ko fitowa alfijir har zuwa wata rana mafi yawan abin da zan aikata a cikin kasance aikata na ibada da kuma neman lada a gurin Allah subhanahu wa ta'ala malam ibnu abdul bar yake cewa dalilin wancan hadisi wannan ke nuna ashe Allah malaikacin sarki ya gafarta musu saboda Allah malaikacin baya wato alfahari da wani sai mutumin da ya kasance ya gafarta masa kurakuransa mutum da ya kasance kuma Allah ya amsa tubansa dan wa masu imani ibnu rajab shi ma ke faɗa cewa ayinin arfa yini ne wanda Allah madaukakin sarki ke yantar da bayinsa daga gidan wuta Allah yana yantar ba yana yantarwa yantarwa mai yawa wanda Allah ya ma gamkatari ya tsaya a wannan yini na arfa ya tsaya a hinin arfa ne ko kuma a yana garin su ne bai samu dawo zuwa aikin hajji ba duk inda kake a wannan yini idan za ka yi ayyuka na alkhairi to alkhairin wannan yini zai sahe ka shi sa ma yace ƙarshen ya kasance yinin da zai biyo bayan yinin arfa shi ne goma ga wata ranar idi kenan ya ce sai Allah madaukakin sarki ya sa ya kasance rana ce ta idi rana ce ta murna ta jin daɗi a yi yanke yanke don Allah a kai ziyara a yi kaza saboda ni saboda murna da ake Allah madaukakin sarki ya zuba faladarsa a cikin bayinsa ya amsa da yawa daga wutar zuwa gidan aljanna ya amsa addu'o'in da yawa yayi kaza albarkatu suna sabka dalilin wannan saka shar'anta mana to a goma ga wata bayan an yi ibadu na cikin yinin arfa sai a je a yi kuma wato a yi idi wannan ya shafi kowane musulmi zai iya danawa ya mora samu irin wannan falala inda ya tsaya ya yi ayyuka na alkhairi a cikinsa Allah haka nan malakocin sarki ya rantse da yinin arfa bayan rantsuwa da yi ga kwanukan guda goma a shimilce sai kuma ke rantsewa da shi yinin na arfa Allah ya faɗa wa shahidin wa mashhud ya ce wa shahidin malam yake cewa malamin ibnu abbas yana cewa al mashhud ko mun san sama da kanshi yana cewa al mashhud abuna ce ne da al mashhud shine ranar arfa shahid ita ranar juma'a kiran al mashhud Allah yana rantsuwa wa shahidin wa mashhud da ranar juma'a da kuma ranar arfa suna cewa wannan na karantar da mu Allah madaukakin sarki duk girmansa da girman ikonsa da zatinsa amma ya rantsa da wani abu daga cikin abinda shine ya halitta wannan abin suka ce ya gura mana girman sha'anin wannan abin domin mai girma baya rantsuwa sai abin da kasance shi ma mai girma ne ɗan wani musulmi ga abin da nake so in dan mana wasiya a kansa kada mu sakaci wannan yini na arfa ya gushe ba mu ribance shi ba kamar haka domin za mu samu riba ganima ce za mu kwasa wanda Allah ke balbazowa a cikin wannan duniya kada mu sakaci wasiya ta farko shine mu bar lokacin mu gurin ibada idan zan mu iya mu kebance kanmu mu rabu da zaman fada mu rabu da zaman majlisi hira ta banza ya kasance mun duƙuwa ibada ga Allah subhanahu wa ta'ala da dukkan irin nau'in ibadar da ke iya yi wani yini ne wanda yake daya tilo a cikin wuta a shekara baka sani ba ko za ya sake dawowa kana da rai idan ya wuce ya tafi sai kuma mai rabo Allah zai kaddara ya samu wannan falala saboda haka wannan falala kanta kuce mana falala ce a cikin wato shekara wanda Allah ke zubawa kai aikin kirki a lullum kama lala kai addu'a a amsa ma addu'arka yinin arfa yini ne wanda in kayi addu'a Allah yake amsa addu'a shi sa bai da cewa an yi ko in kula a cikin wannan yini ya kasance na dauki lokaci mai yalwa a cikin wannan yini gurin karanta alqur'ani ne gurin yin addu'o'i ne addu'o'i daban-daban kana kana da kuma azkar in tattaro addu'o'i na in kasu wannan yinin in dukuha in yi alwala in tinkari ubangiji subhanahu wataala a gida ne a masallaci ne a kasuwa ta nake a office nake kanta in shagala ga wannan lokaci ga wannan yini yini ne wanda in ya huce to ba kuma tabbas sai ya samu irin wannan yini shi sa ka shaida mu yan uwa kada mu bata lokacin mu yini ne daya ka sadaukar da shi gurin naman alkhairin zai amfane ka duniya ka kuma lafiyarka wannan da bukatu kala kala iri iri daban-daban bukatu ne na dukiya bukatu ne na iyali bukatu ne na cigaba a cikin rayuwar ta duniya bukatu ne na lahira ga sunan daban-daban kala kala an ce mana ranar arfa Allah yana amsa addu'o'i dan mu zan zo in yi su a wannan yini in dukufa in yi ta gaske addu'a ta rika hutuwa daga zuciya ta ba daga baki na ba fa in rika jin ga wanda nake roƙo wanda in an roƙe shi ne yana amsa in za a yi addu'a tukuru Allah ya yi alƙawari mu zana ya alƙawari su lalle Allah zai amsa mana addu'a mu cikin wannan yini saboda haka ƴan uwa musulmi kada mu yi kasa a gwiwa kada mu ɓata lokacin mu gurin shan shayi gurin hira ta banza gurin kaza gurin kaza ni profite wannan yini ɗaya ne tiro zamu bada shi domin mu samu alkhairin duniya da lahira wasiyata ta biyu shine yin azumi a yinin arfa wanda zai kama kamar da muka ce ranar talata mai zuwa insha Allah ta'ala yini ne guda ɗaya tak wanda in ka azumce shi to za a sa a ɗan ƙarama zurbin shekara ta huce da kuma shekara wacce take bi zauwa wannan an ɗora shi ne ga mutumin da bai je aikin hajji ba ga mu da muke gida kenan kurakuranka da kai malama suna cewa kurakure ba manyan manyan zunubai ba ba shan giya ba fa ba zina ba ba sata ba ba ƙarya ba ƙazafi ba ƙananan zunubai wanda zaka yi tsakaninka wato da ubangijinka idan ka zo kai wannan azumi to za a ɗan kare shekarar ta wuce kuma shekara mai zauwa kaga wannan ba ƙaramin garaba sa bace ba a cikin yin wannan azumi wanda yake aini wanda yake mai albarka saboda kan wa musulmi shekhu ash-shekh as-salih bin al-usaymin Allah ya kanshi da rahama shi yana bada wata falala ga masu mutumin da ana bin shi watan azumin ramadan har yanzu bai biya ba dan kana da lokaci har yanzu to sai aka yi kadari kuma ga azumin arfa ya zo ya ce ma bilahi kana iya yin azuminka na arfa daga ba sai ka sake wannan rayuwa kafin a cire azumi ya dawo ya ce kuma ba bilahi mutum ya yi azumin yinin arfa ina fata an gane ya azumin yinin arfa da niyyar yin wannan ramuwa ta farilla da ake bin shi ana bin shi azumin ramadan yanzu ga azumin arfa ya zo yinin arfa ya zo to in yi wannan azumin da ake bi na da niyyar na yi azumin da ramuwa ta farilla da ake bi na ramadan ya ce za a baka lada guda za a baka ladan ka biya wannan azumin da ake bin ka na ramadan sannan kuma za a baka ladan ka samu abin da ake samu na in an yi azumi na wanda yake na ranar alfa na ranar arfa haka ne ka samu gara basa guda biyu kiran ba hana ba dan ana binka bashi na farilla kai wannan azumi na nafila to kuma an baka dama ma idan niyyar ramu wannan azumi na nafila a wannan yini na arfa Allah insha Allah zai baka lada guda biyu ka biya abin da yake binka na bashi sannan kuma za a baka irin abin da yake samu da kuma goje zanubai a cikin yin wannan azumi na wannan yini wanda yake ne albarka ɗan wani masu imani kada mu manta da yawan kabbaroni mai ta bayani akai Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd haka nati yukabbiru Allah dan mutane su takabbara ta Allah subhanahu wa ta'ala suna girmama Allah ai takabbara Allah ana ta girmama Allah ana ta daga sauci kuma da shi shi sa daga cikin sahabbai yawo suke a cikin kasuwanni suna daga murya da kabbarori domin suna ma mutane su wa tarkai irin wannan to kamar da muka ce kabbara kana dushi akwai da an banta a sakataci tun daga shigar wata har zuwa ayyamu ta cikin a takabbar sha uku ga wata akwai kuma kabarin da an kebance ta da bayan sallah ta farilla shi kuma wannan idan an ce ranar goma isko zuwa rana goma sha uku kenan yana da kyau mu rinsu wannan din an yi sallah ta farilla mu takabbar barin wannan domin ma tabbatar da sha'ira daga cikin jarin Islam yawa ita wannan kabbaroli da kuma zikiri da addu'a abu ne da tabbata daga manzon Allah ko da tabbata a sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana cewa khairud du'a mafi alkhairin addu'a da mutum zai yi du'a yawm arfa addu'a da za a yi a yinin arfa kenan duk addu'a ka tattarota yace wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli mafi alkhairin abinda na fada ni da annabawa kafin ni tsune wannan kalmomin la ilaha illa allah wahdahu la sharika la lahu almulku wa lahu alhamd wa huwa ala kulli shay'in qadir kowa iya wannan kalmomin a cikin musu la ilaha illa allah wahdahu la sharika la lahu almulku wa lahu alhamd wa huwa ala kulli shay'in qadir mafi alkhairin kalmar da allah yake so kai ta maimaitawa ayinin arfata ce wannan kalma kalma ce a lokaci guda addu'a ce ta ibada sannan addu'a ce ta wato ta mas'ala ka roki allah sannan kuma ka kambama allah ka tabbatar da haƙƙin allah a cikin wadannan wannan kalmomi dan wani musulmi abin da nake so duk wani guru wani tunaninmu wani bukatunmu mu yi kokari mu tattaro su a cikin wannan kwanuka a cikin wannan yini na arfa wanda yake mai albarka domin addu'a a wannan yinin yana kasan wani takobi ne ko wani mashi ko cibiyar zaka halba ba a rate da izinin Allah inda kai addu'ar da gaske ka kare da dubbanta a cikin wannan yinin wanda ya addu'a bai rate Allah a shirye yake ya amsa ma addu'o'inka saboda haka mu zage da mutsayin uwa musulmi addu'a abin karbawa ce ɗaya daga cikin magabata mutanen kwarai yana cewa yace na rantsa da Allah addu'ar da nake yi a ranar arfa ban taba kasancewa na yi wannan addu'a ba shekara kuma ta dawo ban ga Allah ya amsa min abin da na roƙa ba kuma ce ba a koye ba firmudin ne haza kawai nace ya Allah ka amsa ni da mota katkat ko ka ta ni jujub ko ka ta ni da kaza yace abin da na roƙa he ba gashi firmudin ne saboda yin wannan iri ne wanda yake ana amsa addu'o'i a cikin su dan wa kada mai sakaci dan karshe kada mu manta da yankan mu na layya wanda Allah ya hore ma wanda Allah bai hore ba to manzala ya yanka maka sai kai hakuri tunda baka da nemi amma in kana da to ya zama wajibi a gare ka abinda Allah ya hore maka da karhin ka ba dole sai kai gasa kai dan Allah ka kyautata niyya kai dan Allah ya baka lada dan ka samu abinda kake samu na farada kuma daukaka a gurin Allah subhanahu wataala sai ka samu lada daidai gurgurun kudin da ka kashe ka sai ragumin 300 a ya sai ragumin jika 50 ya sai dan akwai mai jika 30 kowa daidai gurgurun kudin da ya kashe daidai wannan Allah sai mai sakamako dangane da niyoyin da muka yi dan tabbatar da ita wannan ibada an sunnan ta mana idan zamu sai idi mu rike baki kada mu ci komai idi lai haka ne mustahabbi ne ba dole ba ga mutumin da zai layya mutumin da Allah ya hore masa to shi an sunnanta masa ya rike bakinsa har sai lokacin da ya dawo ya samu ya ci daga abin da ya yanka ne ko kuma da wani abincin na daban ne mafi fiji ka shirga abin da ka yanka bai samu ba ba ka samu haushi ba da guri kana cikin jin yunwa duk abin da ka ci ba a cewa ka dai shi a cikin sa almuhimmi dai ka kame baki har zuwa lokacin da za a sauko daga idi ana so idan za a tafi a cikin wata hanya wurin dawowa kuma a koma ta wata hanyar ta daban ana takabbara ana daga murya da kabbara da tasbihi da istighfari da abin da ya kama da wannan in Allah ya yarda za a fara sallah a ranar idin kare tare daidai insha Allah ta'ala da manzo su da fatan Allah ya amsa mana Allah ya gafarta mana Allah kuma ya zauna da mu lafiya kuma zauna da kasan mu lafiya muna fata Allah madaukakin sarki ya gafarta mana zanuban mu Allah ya gafarta mana iyayen mu marasa lafiya Allah ya ba su lafiya masu lafiya kuma Allah ya kara musu lafiya rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar fa qumu ila salati yarhamukum Allah
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله